taba'ahu fi sayrihi siwahu wa in yakun siwahu, idan wanin sa yakun ya kasance taba'ahu ya bi shi fi sayrihi a tafiyarsa, idan wanin sa ya zama ya bi shi a tafiyarsa, wato a hadisin wanda yake kyakkyawa sai kuma aka same shi ta wata tafarki, shi ma wanda yake ya kai kamar sa, ya kai matsayin ai hukunci da wannan sanadin cewa hadisin kyakkyawa ne, ya zama sun dace as-sahihu, to wannan hadisin ya zama ingantacce amma fa li ghairihi, ga wanin sa ya zama ingantacce ga wanin sa, da ya zama tafarkunan sa sun kididdiga kuma da kowace tana da kyau, to ya kai matsayin a kira shi ingantacce amma fa la li zatihi bal li ghairihi, ba wai shi dan kansa ba, a dan wanin sa, dan isna da cewa ya zo ta nan, ya zo ta can, to ba za a iya cewa sahihi, in an faɗa an ci a iya cewa sahihi ne, to amma ana nufin ligairihi, an san ana nufin ligairihi ne, kama an shafe ligairihi din ne, to kama tun laula an ashuka, kama matanin laula an ashuka ala ummati la amarkuhum bisiwaki inda kulli salatin, in ba dan kada in wahal da al'ummata ba da na umarce su da yin sallah yayin kowace sallah, to wannan hadisin muttaba fihi Muhammad ibn Amr, an bi Muhammad ibn Amr a cikin sa, Muhammad ibn Amr bai kai matsayin wanda za a yi hukunci da abin da ya ruwaito da cewa ingantacce ne ba, sai dai a yi hukunci da cewa kyakkyawa ne, to amma kuma bayan ruwayan nan ta Muhammad ibn Amr gashi an samu ruwaya ingantacciya, wani isnadi ma wanda wa'ansu ma sun ce shine mafi ingancin isnadin, shine Abu Zinadi an al-A'raji an Abi Hurairata, da wannan hadisin, to kaga kenan ashe Muhammad ibn Amr an bi shi a cikin sa fartafa, da sababin haka wannan ruwaya ta Muhammad ibn Amr ta daukaka daga a kira ta kyakkyawa ta kai matsayin a kira ta ingantacciya, da amma dan wanin ta dan duban ruwayar shi Abu Zinadi malamin Imam Malik an al-A'raji an Abi Hurairata, to ya zo a cikin Buhari hadisin da Ubayyu ya ruwaito, wato Ubayyu ibn al-Abbas shi kuma ya karwaito daga mahaifinsa filhaili a cikin dawakan Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi wannan Ubayyu akwai wa'ansu cikin malamai, Ubayyu ibn al-Abbas akwai wasu cikin malamai da suka ce rarrauna ne, to amma ba dukkan malamai bane suka ce wato rarrauna ne, saboda abinda yasa aka rauna shi din su ma saboda munin kiyayewa sa ba ta kai yanda ake bukata ba wajen wasu malamai, to amma kuma tatturi a fihi an bi shi Ubayyu a cikin ruwaito wannan hadisin, to daga dan uwansa shi ma ya ruwaito hadisin daga mahaifin nasu, wato dan uwansa sunansa Abdul Muhaimin shi ma ya ruwaito hadisin daga Abbasu daga Sahal ibn Sa'd, to ya shi ma akan dokin wato dokin doa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ra'ifu, kamar hadisin da yake rarrauna aili su'i hibzin, wanda yake raunin nasa saboda mummunan kiyayewa ne, munin kiyayewa ne, aw irsalin ko ku zama wata mursali ba ambaci sahabi ba, auta da lesin koko saboda zama wanda ya waito yanayin yakan yi ta da lesi, au jahalin koko ya zama shi wanda ya waito ba a san shi ba, to ra'au malamai sun ga cewa yana al-husnan yana samun kyau biswa dariqihi, da wannan tafarkin sa in ja idan ya zo biswa dariqihi, wato da wannan tafarkin nasa, wanda yake wato ko irsali ne daman aibin sa, to sai aka same shi ta wani waje wanda shi ma dai bai kai matsayin ya cika sharuɗin inganci ba, haka to in suka haɗa haka sai a iya kiran su hadisi hasanu amma ligairihi, hasanun ligairihi ba hasanun lizatihi ba, hadisi ne kyakkyawa amma isna da cewa a yan fidda shi tafi saku daban-daban, ba ta fuska ɗaya wadda ya kai matsayin a kira shi kyakkyawa, amma duban cewa fusafin sun yi yawa, to sai a ce wato ya zama ya kai matsayin kyakkyawa duba da fusafin da suka yi yawa, to kamar hadisin da Tirmidhi ya ruwaito cewa akwai wata mace tuzuwijat da aka aure ta to fa usdikat sai aka yi mata sadaqin alaini takalma biyu to da kamar bata so ba daga baya annar sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace to kin yadda ki bada kanki da dukiyarki cewa za a baki takalma biyu tace eh sai annar sallallahu alaihi wasallam yace shikenan auren yayyu uhum sun malariya to daga baya ta yadda da shi uhum to ba ta fuskar da wannan hadisin aka ruwaito shi wanda yake take da karfin da za a kai a kira ta Hassan a kira hadisin Hassan lizati to amma an ruwaito shi ta fuskoki daban-daban don ko sabo ma da suka ruwaito shi sun kai uku ko hudu kaga an ruwaito shi wato ta wajen daga Amr ibn al-As an ruwaito shi daga Abi Hurairah an ruwaito shi daga Aisha an ruwaito shi daga Abi Hadrade to ashe ko sabo ma da aka ruwaito daga gare su suna da dama to kuma kowace fuska dai daga ciki akwai magana akan ta amma in aka hada ya nuna cewa hadisin ya kai matsayin a kira shi kyakkyawa wato Hassanun li gairihi hadisi ne kyakkyawa domin waninsa to ba ya zo wannan hadisin ya zo a cikin Tirmidhi wato rijali asim akwai asim a cikin mazajen da suka ruwaito wannan hadisin shi ko asim an yi suka a cikin kiyayewarsa an yi suka a cikin kiyayewarsa to huwa qa'im hadisi ne wanda yake ya tsaya amma fa saboda ya zo ba ta wannan tafarkin ba ya zo ta tafarkuna daban-daban shi yasa ya samu tsayuwa eh shi wannan da alaini din ba hadisin da ake kuzu wajen fa usikar na alaini an kuwaito dai a cikin Tirmidhi daga wanda yake mai ittadalisi wanda hukuncinsa a hukunci da cewa hadisin sararrauna ne abinda ya dace da shi kenan to amma kuma ya zama ya zo ba ta waje ɗaya ba wato shi mai tadalisin shi ne Hushaymu hadisin juma'a wato cewa lalle ne akan musulmi su yi wanka duk juma'a ehin duk juma'a kuma ɗayan su ya sa turare turaren iyalinsa to wannan hadisi akwai Hushaymu a cikinsa shi kuma ya karɓi daga Zaid ibn Abi Ziyad wanda shi kansa Zaid ibn Abi Ziyad in kaga ai akwai magana a kansa ko akwai malaman da suka soke shi inda tun alfito su yake cewa rawaya Zaid ibn Ziyad lafzahu wa tafaqo an sa abadi hizu to amma kuma Taymiya ruwaito shi sai ya zama ya karfafa wancan na farkon ya zama wancan din ya zama Hassanun li gairihi amma hadisin da yake an rauna nashi ne saboda zamowar wanda ya ruwaito shi fasiki ne kangararre ne ba adali ba lamiyan jabir to wannan hadisin ba zai taba samun doruwa ba biwafki masawa hudan ya dace da ruwayar wadda take kamarsa ya zama kowanne a cikin su akwai magana ba dangane da kiyayewa ba dangane da adalci ne ma kai tsaye to wannan ba zai taba samun goruwa ba shi yasa malamai da yawa wato ni lokacin irin aikin Imam Suyuti suke suka akai domin wani lokacin in yana son ya tsaye da matsala sai ya hada hadisanta wanda tayi kowanne a ciki akwai magana cikin wani wanda ya ruwaito wanda maganar ma tayi akan ainin adalcinsa kama an yar hada cewa ya tabbatar ai ya zo ta fuskoki da yawa sai ya ce ai hadisin ya kai matsayin a ce yana da asali wanda abin da yake tabbas shine wanda duk inde matsukan akan halinsa ne na adalci to wannan koda irin su dubu za su ruwaito bai kai komai ba bari ma ƙara yawan masu ruwaitowa irin su ƙara masa rauni kawai yake idan da wajen kiyayewa ne to wannan fa sai ya zama hadisin ya kai matsayin kyau sai a ce yayi kyau akalla ya kai Hassanul Ligairi duk irin su ne wanda adalcin su ne da magana akai to wannan fa hadisin rauni yake karawa da yawan hanyoyi da yawan irin waɗannan hanyoyin inda irin waɗannan hanyoyin ne to kara rauni kawai yake to ta wannan fayi sai zama ya fita amma dai su wannan hanyar tasu ba za ta yi ba za ta karfafa waccan da komai ba waccan wanda aka samu haka din sai ta tsaya matsayin kanta kawai, ba za a dauko wannan a ce za a hada ai wani taimakawa waccan ba. Waman ya kulu, wannan da yake cewa wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce, ya hada sufofi biyu wadda kowanne matsayinta daban, hasanun daban, sahihu kuma matsayinsa daban, to muraddidu a mai kai kawa ne, mai kai kawa ne ko dai wato yana nufin wawun auci auci wato haza hadisun hasanun au sahihu, hadisi ne kyakkyawa, ko kuma in an bi ta maganar waɗansu ma a iya cewa hadisi ne wanda yake ingantacce, ya zama muraddidu kenan. Kuma wato din jaye ya bayyana gare shi sai ya fara faɗan wanda yake din jayen ya fi bayyana gare shi, to kamar mutum zai da yake cewa hasanu sahihu, to mushbihu kuwa hadisi mushbihu shi ne wanda ya kusa da hasanu. Wato wannan a ce hadisin mushbihun ya bujira ne, ya zo ne a maganar Abu Hatim Razi, Abu Hatim Razi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wato mu'asirin Buhari, mu'asirin Buhari ko da yake Buhari ya riga shi wafati da kaɗan, to wato mahaifin Ibn Abi Hatim ya kitabul Jarh wa Ta'dil da kuma kitabul Ilal, to alhamdulillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadisin da ake kiransa mahfuz da kuma ma'ruf. Wa Hammad arsala arsala man aqama ka rafi man aqama wal ma'rufu to jawa inna dukum to ziyaratu siqati dadin amintattu, idan amintacce ya kawo dadi a cikin hadisi ana karbata daga gare su, ana karbata daga gare su inde wato amintacce ne ya kare a tasaruwa wanda wani amintaccen bai zo da wannan karin ba, din cewa kawai ya zo da kare ba ya nuna rauni a cikin ruwayar ba, dan wancan bai zo da ita ba ba ya rauna na wannan ba, nan fa kari aka ce ba wai mu'arara ba, banda inda yake mu'arara, inda yake mu'arara wannan shi ake kiransa shaziko, amma karin kawai karin kawai wani yace wani ya zo nan, to ai kaga wannan to kuma wani sai yace wani ya zo nan da kafa, kaga da yake karin da kafa bai mu'arara da wancan wanda yake ya zo nan kawai ya kame bakinsa bai ce ga da abin da ya zo ba ko, to wannan dadi kenan kawai, amma in mu'arara ce to wannan shine ake duba wanda yafi inganci, dayan sai a ce shazi, kamar idan daya ce waye daya wani ya zo nan mahai, wani kuma yace a ya zo nan da kafa, to kaga wannan an samu mu'arara kenan, dan zuwa da kafa daban da zuwa mahai to an samu mu'arara, to anan sai a dubi wanne ne yafi inganci sai a yi da ruwaya, dayan sai a ce ruwaya ce wadda tafi shazi ba, amma zaran kawai dadi wannan ba ya nuna fususi ba, ana karbar dadi to yanda can Iraki yake faɗa ne alfiya kowa kabal suka ziyada ziyadata sikati minhumu illam tunafi, idan bata kore ma rawahu lafuralu, abinda mafifici ya ruwaito ba, idan bata kore abinda mafifici ya ruwaito ba shine inda yake an samu mu'arara kenan, in an samu mu'arara wannan sai a duba ga wanda ya ruwaito wannan shi yafi sai a aiki da tasir ruwayar, amma idan ba shi yafi ba wancan ɗayan ne yafi to sai a aiki da ruwayarsa, shine yace fa inna fat idan ta kore abinda amintaccen ya ruwaito wanda yake yafi fal arjahul mahfuz wanda yake ya furin jaye a cikin su biyu shine abin kiyayewa shi za a kiran wannan hadisin mahfuz ruwaya wanda yake yafi kiyayewa ya furin jaye to shi a kiran wannan ruwayar mahfuz wal wal gairu dayan ku da wanda ba shi ya furin jayen ba ruwayar wanda ba shi ya furin jayen ba shaz za a kiran ta shazza wannan hadisin shi ake kiran sa shaz wa ma yukhalif sikatun fihi almalaf shaz indahum malfuzu ana jefar da shi wajen malaman hadisi ba a aiki da wannan ya zama shaz ya baude kenan ina misalin wanda yake shazin kamar matanin da aka ruwaito wanda ya mutu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam alhali bai da magaji illa allazi a'taqahu sai ko bawan da shi ya enta bai da wani magaji sai dai akwai bawa da ya enta shi wannan illa allazi illa din istisna'i ne wanda yake mun gade saboda ai bawan da aka enta ai bai cikin masu gado ko istisna'i ne wanda yake mun gade ba mutasili bane kad wasala ibnu uyayna ce sufyan ibn uyayna ce malamin hadisi da fiqhu babba na makka mutumin makka malamin shafi'i wato malamin shafi'i shi ibnu uyayna ce sufyan ibn uyayna ce to shi ya kawo hadisin mausuli wato ya kawo hadisin mausuli shi a tasar ruwayarsa yace ya ji hadisin daga amr ibn dinari ya ji hadisin daga ausajatu kuma ya ji hadisin wajen abdullahi ibn abbas kaga ya faɗi cewa ausajatu ya karba hadisin daga abdullahi ibn abbas ya zama ya sada hadisin kenan to hammadu kuwa shi ya kawo hadisin ba tare da ya ambaci sahabin da ya ruwaito shi ba shi hammadu cewa ya karba hadisin daga amr ibn dinari daga ausajatu cewa wani mutum ya mutu a zamanin annabi kaga bai faɗi sahabin da ya ruwaito shi ba kenan wal musalu wancan ruwayar ta sufyan ibn uyayna ta al mahfuzu ita ce ruwaya a bakiyayewa jammul furala wanda yake mafi yawan mafifita haka suka ruwaito hadisin da ambatan abdullahi abbasin a ciki saboda mafi yawan duk wanda suka ruwaito hadisin sun in ba shi wannan hammadu ba sun ruwaito da ambatan abdullahi abbasin shi yasa aka rinja yadda ruwayar ibn uyayna ta ko da yake ba wai dan rauni ne a hammadu ba amma da ko ina ya kai malami ne babba to amma ganin wannan shi kadai ne bai fada Abdullahi ibn Abbasin a ruwayarsa sai ya zamo ba ai aiki da ruwayar ta sa ba aka rinja yadda ruwayar Ibn Uyayna ta Sufyan ibn Uyayna ta wanda shi ya dace da mafi yawan malamai kuma sauran malamai haka suke ruwaito hadisi wa in yuhalifu ra'ifu ra'ifu idan wanda yake rarrauna ya saba da al-amsala wanda ya danfi shi dukkanin su dai ba wanda yake ba magana akan sa ko wannan sa akwai magana akan sa illa iyaka wancan din ya danfi dama fazani to wannan shi ake kira hadisi munkari dangane da ruwayar wanda raunin sa yafi tsanani sai a ce wannan hadisi ne munkari wa ma'arufu ruwayar wanda yake ko mai dan dama sai a ce wannan hadisi ne ma'arufi jala haka suka bayyana su biyun nan man aqama kama hadisin wato a man aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sama wa qarar raifa da halal jannata hadisin da aka ruwaito cewa man aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sama wa qarar raifa da halal janna wanda duk ya tsaya da sallah ya bada zakka yayi alhaji yayi azumi yayi garar baki in yayi bako ya zama yana bawa bakon abinci to zai shiga aljanna. To wannan hadisin a ce marfu'i ne, an karbo shi ne daga annabi, munkari ne wannan ruwaya. A ce za a ce marfu'i ne, to munkari ne saboda mai wal ma'arufu, abinda yake an sani minar sikati daga amintattu, innahu mawqufu, cewa shi hadisi ne mawqufi, ko annahu mawqufu, tunda yake annadin tazo a matsayin wato rafa'a, ko tazo a matsayin labarin mubtada. Wal ma'arufu shine mubtadan, annahu mawqufu shine labar, to wato ruwayar habibi na habibi shine ya ambaci hadirin hadisin daukar hadisi. Sauran wanda suka ruwaito hadisin daga Abi Isaka malamin habibi ne habibin din, su cewa suka yi daga Abdullahi ibn Abbasin ya ce wanda duk ya tsaya da sallah ya bada zakka yayi haji yayi azumi yayi garar baki to zai shiga aljanna, ba tare da sun ambacewa annabi ne ya ce ba. To tunda yake su wa'ancan sun fi didde wanda suka ruwaito hadisin ba wanda yake ya kubuta daga a ce yana da akwai suka a cikinsa. To amma su wanda suka ruwaito cewa magana ta Abdullahi ibn Abbasin ne, sun fi dama-dama daga shi wannan habibin da. To shi yasa ruwaya tasa ta zama munkara. To ta timmatu da dugo cikawa ne, wannan cikawa ne akan abin da ya gabata. To arul hadisi, to ta timmatu cikawa.